Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Suna na Maryam Dauda. To a yau Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe ya leka Jamhuriyar Niger don tattaunawa akan batun cin bashi musamman ga mata.
Harkar bashi yanzu gaskiya ce babu. Shi rashin adalci gida mutum zai zo ce wance taimaka ruwa mun asiri wallahi turuwa musu asiri. In kika yi wannan rihin asirin ko to buku rabuwa lahiya. Take yanke ma mutum zai ce kai ni kara na. Wani kuma ya ce in ya bada lahiya.
To ko menene alfanu da kuma kalubalen da ke tattare da cin bashi? Ku kasance tare da shirin yau da gobe don jin amsar duk waɗannan tambayoyin. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da jin tattaunawar da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta yi da bakinta na wannan makon akan maudu'in na yau. Tamar Abari gare ki.
Masu sauraro muna godiya da bin mu sau da kafa da kuke yi a koyaushe a cikin shirye-shiryen mu. A yau shirin namu na yau da gobe zai taba batun bashi. Sanin kowa ne dai a yau bashi ya zama wani abu kamar ibada musamman ma a bangaren mata wanda kuma yawanci ke saka su cikin bala'i. Bashi dai rufin asiri ne sai dai kuma a ɗaya bangare ana iya cewa musiba ne hakan ta sa nazanta da wasu mata ga abin da suke cewa.
To malaman burka ana maganan bashi kina cin bashi
gaskiya Hajiya ta mun gaskiya ina cin bashi amma ba haka ba gaskiya to he ya kama gaskiya bashi ina tsoron shi saboda Allah bashi wannan matsala ne
biki taba daukan bashi ba
to mana cewa ban taba daukan bashi ba ina dauka amma kada ranka da ina tsoro saboda Allah kuma ko na dauka bai dade har ga na samu na bada amma yanzu gaskiya yanzu da wuya yanzu bana dauka
tsoro kike
Allah ina tsoro
me yasa kike tsoro
kai haba wannan mutuwa mai dauki da Hajiya tawa aje ka dauki bashi kai ka dauki bashi baka fadi ma ba iyalanka mutuwa ta dauka to kuma aikin gaba ba da saboda haka gaskiya bashi matsala ne ni dai a shawara ta mata in sun gane ko in kana da kudin ka ka hudda ka sai abin da kake so
sunana Hajiya Salamatu
to Hajiya Salamatu muna maganan bashi kina cin bashi
to wallahi tsakanina da Allah tsoron bashi nake saboda bashi ni dai a gare ni bala'i ne inda ni dai in na sake na dauki bashi wallahi ban na iya biya Allah sai ya toshe mun kofar samu dan haka ban na daukan bashi abinda gare ni in ya kai in sai abinda zan saya in bai kai ba kuma in hakura ban na cin bashi tsoron bashi nake
biki taba cin bashi wa kenan
ba a ce amma gaskiya in na dauki bashi ina samun matsala baya tamfi bane kawai ni dai in dai na dauki bashi gaskiya ina cikin bala'i ban ni iya barci yana damuna
sunana Aishatu Ibrahim
to malama Aishatu anan muna maganan bashi
gaskiya bashi ba alkhairi bane bashi ba alkhairi bane inna lillahi wa inna ilaihi raji musamman a yanzu muna tsoron bashi mu mata abin da ke hannunka mata ku ce ku ba aiki da shi sai kun yi aiki da na wani shi yau bashi to na asiri ne bari yin asiri bane yanzu yau mutum in yace he ka bashi kayan shi baka bashi ba ya kai ka iko ya kai ka wurin kara ana ta jagalniya kan kudi kai ko baka da shi baka da limishi mata kuma kanku nasiya ku yi hankali da zaman duniya
kin taba cin bashi?
A tsoro nake. Banna cin bashi tsoro nake.
Irin wannan bashi da mata ke dauka yanzu haka mafi yawa shine ke nakasa yan kasuwa har ma yake kai su ga career arziki bayan an yi ta zuwa wajen hukuma. Na yi hira da wasu yan kasuwa akan hakan.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta biwa Allah ci.
To biwar Allah gaski yar kasuwa yaya magana bashi?
Gaskiya magana bashi yanzu tamar abin sai dai a ce alhamdulillah. Kasuwanci kana so kai shi ma yan bashi sun hana ka. Shi kuma abu yanzu ka kawo shi in ba bashin ba karara ba. Abin bai tahiya kan diji. Yanzu ko al'atan wannan ma ake armi. Aka ce a hudota ma bashi ne za a ba mata. A ce kwana biyar sai ka ba da jika jika. Wata hita kai ki wata biyar ma wata shekara za ta baki kudin. A tan wajikan shidda. To baratana a ce mu kawo kwanoni mu rarraba mu a mata. Mu dauko mataloli a basu. A da komai dai na da zasu ci ma diyan su armi a ce dai ka huta kunya namiji kai baka yi ba kuka shi bai yi ba kuka kun ga muku ruwa ma kanku asiri su ba da su ba mun yanzu bashi har sun karyar da mu mutan bashi
kenan kina ba da bashi
muna ba da bashi wallahi daidai gulgudu mun ba da diya yanzu na ga miki ma har Niger Post muke zuwa
Niger Post inda ake biya ma'aikata kenan can wurin ma'aikatar da ake biyan albashin ma'aikata
tan gurin duka zuwan shi miki in muka tai in suka dauko biyan nasu maimakin kana tsame a zuwa dauki kudi a baka tabar sai su kewa ya baya a koko wasu ta ba can gurin ko gendarmomi ne kawai kaya ga kartin ka kawo ci ka tai da muka gane kawai sai dai mu tarra su can gurin mace kai sai ta dauki kudin ka ta baka ta shiga harka gabanka
kenan zuwa kuke ku tsare hanya
wallahi zuwa muke mu tsare hanya kuma riba bata taka karata kariya ba duk sanannen riba ka na rantsa da girman Allah bata wuce jikka jikka bi yanzu da ba shiga riba dala 20 ta yi mana kwancin hankali wallahi
yanzu kina bin bashi da dama
wallahi altatamar in nace miki bashin da nake bi kai eh wata tsohuwar tansiyar ta zo min nan gwar wallahi sai ya ji kamar a bige ni in waje kai mu da su kawai sai dai Allah dai ruwa asiri
yanzu kina bada ko kin fasa bada
wallahi yanzu da ka ce mun bashi gara ka bari ba elgoma ta yi mini kwatin hankali
wani lokaci zaki ga saboda bashin har an je wurin hukuma
wallahi an zaka bayan sallah nake so ta ida za a koda zan kai gendarmeri
kake ce kara
eh wallahi
kudin da yawa ne
wallahi kudin da yawa ne
dan da
ya jima eh dalili ne yasa kawai na kyale ta amma abin ya kai mun kak nai ki taki bani
yubiki bari ku sasanta da ki kai ta wurin kara
ina gaji da musasanta ba ta yi shi kira muka je gaban iko an sai raba mu
gendarmeri ku ana hudo bashi
wallahi hudo wa aiki Allah ubangije musu albarka Allah saka musu da alheri kuma aikin su yana yi Allah kara tsari
taba zuwa kina ka hudo miki bashin ki
a mun taba zuwa ka hudo mu da tazo ta taroni tace mini mareni ya ce za a ma armi shi a duk duniya aka ce maka marayi dole zuciye ka hita maka sanyi na dauki matala na dauka na bata ba matawa bace sai nace mata dan mutane ce amma san tambayewar da take so a baki dan da kinci harkan marayu ce aka zo hira raje na ciro kumbukansu yanzu aka kumbukansu ita tana cikin pushet ita shekara guda aka ban hakuri ban bata ba
sunana Haji Zara dan Ture Adamu ga
to malama Zara dan Ture ku ne yan kasuwa kamar muna magana bashi ne a nan wurin yaya al'amarin bashi yake a wajen ku yan kasuwa
to mu sai mu ce alhamdulillah har kalbashi yanzu gaskiya ce babu mutum bai ci wani bai ce miki ma bashi ne zai dauka sai in ya dauka kuma kin shiga saradan laji kuma wani zai ce miki bashi sai dauki alƙawari wallahi mu dai sun zo san ana mu je mu dauko kaya ma kin ga yan maka suke aiko kaya mu saida mu kai musu kudin su banki su dauka a can wallahi yanzu sun hana mu ma mu mun tsaya sama saboda in kika biya a kullum kwaje gurin iko da su kuma in kika dauki mutum akan kefa dukiyar ki bace kin je kin karbo ne ke ma kuma in kika dauki mutum kuka tai gurin shari'a sai a dinga ci a biki kyauta ba shi rishin adalci gida mutum zai zo ya ce miki wanti sai maka ruwa mun asiri wallahi ki ruwa musu asiri akwai wanda muke bai shi wadiya arme ba wai a wannan zamani ba a lokacin duniya ta dama mu ba su zuwa diya arme su yi adalci su kamu to yanzu abu ya bijire in kika yi wannan rihin asirin ko to bu ku rabuwa lahiya take in ki ba mutum zai ce kai ni kara na suke cewa kai kara na duk inda zaki kai ni ki kai ni wani kuma ya ce ya bada lahira billahi da zai hatta suke a ba su a ranar gobe sabata
an sha gogormaya ba
an sha gogormaya mun zunan gurin sai godiya kin ga jandarmai idan muje da mutane akwai matar da na bai bashi wallahi wallahi wai ya shekara biyu ji ka 220 na gumama na sai dan dauko na bata wai bata ka ba kudin shekara biyu kuma ita sai kara na komsariya ni da nake bi ba ni ne karanta bai sai kara na komsariya
yanzu kamar a cikin wannan kuma akwai wanda in sun dauka ai suna kawowa ko
akwai masu gaskiya akwai
kamar yanzu ma'aikata in sun zo wajen ku suna daukan kaya wanda kuna musu kamar biya na da kadan kadan haka wannan kuna yi aiko
muna yi muna ba su ma'aikata yanzu haka akwai wanda bamu san gidansa ba dan girman Allah bamu san gidansa bai ru shekara 10 ko 8 masu adalci wallahi gida suke zuwa su dauka kuma ina zanne suke kawowa kinji rayuwar ba shi kawai sai a hankali yanzu
matsala ba
matsala ba ma karamar matsala ba kin ga ba ai adalci wanda ya baka
yawanci ma kamar yan kasuwa ma suna koka da irin wannan shine ma yake
kariya su shine yanzu dan kasuwa in ko bai ya gari an mai bashi yazo yace gani nan wani zan je wallahi ko bai ya gari ko ko ake da gudu yanzu ya tsaya dan kalli yazo bai yakin bai nan ya je saya a wani gudu wallahi kudin suke dauka na mutum sai ya saya a wani gudu suna kuka gaskiya ce yan kasuwa haka
ne din yana kawo matsala ga yan kasuwa
ba ma karama ba
yawanci kin sha zuwa wurin hukuma saboda bashi kamar kina samu kudin nake na hutuwa an je wurin hukuma
iya hutuwa tunda mu in muka je mai za ka je jandarmeri akwai wani ne na ke bin shi kudi sai ya ce mun ai bashi hanji ne yana cikin uban kowa nayi kukan bashi amma bin yi kukan sai nayi kukan kamar magana ne da ya gaya mun kawai na tashi akan ta kauna je jandarmeri na hore da muka je mu toto ko kakani eh tana bi na bashi ne kuma ni kuma ban samu ba na bada shi ne take kukuwa ta kawo ni kamar na kashe mutum yace ga magana ka gaya mata in ta yahi ma an bata yahi bai to kudin da ka ga wannan magana da ka gaya mata ba sai ka biya ta a jandarmeri yace ka ji ana cewa jandarma dan gwamna to nan gidan jandarma dan gwamna ne ka zo to yo kuma mu suna mu yanzu wannan da mata a yana hutuwa mata da suke zuwa su da an sunci sai su dinga cewa akai mu mun kara an aka ji Aisha rahi a dibe su a tausaya musu game da mace da miji da yara ta je ta dauki bashi sai ake tausaya musu ake saki yo he suka ji dadi muka koma muka yi kuka muka cewa ai in sun dauki kana mata suke wai kuna gyara musu kuna tausaya musu mu ko da muka ga wannan yanzu da suka tashi yanzu su kuma duk macen da aka jarta da sunan bashi billahi da zai ko ta aika so ta biya shi
kuwa wata malama Maryama Nuhu ta alakanta irin wannan cin bashi na mata da dorawa kai ƙarya gani ga wani da kuma wasu sun kai kansu inda Allah bai kai su ba
sunana Maryama Nuhu eh malama tamara ina miki godiya musamman ma irin wannan abubuwa da kike tambaya mata ganin cewa faduwa ta zo daidai da zama saboda a wannan lokacin da muke ciki magana bashi mu mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda gaskiya a yanzu muna cikin wani hali na laha ulai musamman ma me yasa mu mata muke zuwa muke dokowa muke zuwa muke badawa muke kai ƴan uwan mu mata mu tozarta su har wata kila ma muke sa ƴan uwan mu mata barin iyalin su barin gidajen su zuwa wasu garuruka alhali baka ashe ba baka babu wani ashiya ta dalilin wannan bashi kuma shike muke kawo shi wani in kin dauka tamar a gidan shi ba bai da bane rihan asiri daidai gwalgwado menene rihan asiri tunda ka ci ka sha ka kwanta cikin iyalinka rihan asiri na Allah ya kare abinda yake saka wasu daga cikin mu mata irin wa'innan abubuwa yau ke ce zake so da wannan atamfatan shi ka goma ni in na sa ta shi ka uku ina tare da ku sai in ga kawai ko ta halin kaka sai na ga ya ne zan yi in kamo ki
kenan kin ga na sa kaina cikin wani hali ko 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 mishi na bai da halin da zai mini irin wannan sutura ta wannan macen ban na diba ni wacece ban na diba yaunin da yake kaina a'a kokari nake ni ma yanda waccan ta kai sai na kai matsayin ki har ma in ce zan huce ki ta kaka zan huce ki da yan ban na aiki wata bata sana a ko ni
to wannan wai masu aiki ma kamar yanzu masu cin bashin wasun da yake kamar yanda kika ce ba aikin ba ma aiki ba sana'a addakwai barkata amma kuma cin bashin aiki
wallahi mun yi ma yawa in kika diba a cikin mu mata wanda ban na aiki ban na da sana'a komi amma so nike sai na kai inda yau wanci ta kai ta yaya zan kai eh mana ta yaya zan kai in ba ai shar masallaci ba ai ta kasuwa saboda yanzu in kin dauka kamar irin bashin nan da ake tilasa ma mata kuma bashi mata mar shi ma ya sauya ko mu kamar irin rayuwar da muke rayuwa da shi ne da sai
ake tilasa musu malama Maryamu ko kuma suke tilasta ma kansu
to muke sa kanmu menene muke sa kanmu yanzu ɗan kasuwa ke zuwa wani salo na cin bashi ko kuma na dauki na iya wanda ya kai nayi ma ciwo yanzu ke kina da shago namiji ce ko mace ce ke kina sarke dila a gidanki zan zo in dauki buhun shinkawa ko ton abinda nake so in zo in rarraba ma mata na san sarewa wanda zan babata da aikin koyi in ta tsaye da ne ta kai ma waccan abinda ta samu to odani da na fara shinta wallahi hankali na dago ta da ta zo mini a 12 dare ta zo gidana je kike lallabu wance dan Allah ta ruha mini asiri na je na amshi kai ke aure na diyata amma bani da ko biye na kai ma diyata in na samu kuma a 12 dare ta mardiya mace ki ras ki kasa kwanci a gidanki saboda wannan abu
yo ina kuma matan da wanda su kawai dole sai sun sa kaya masu tsada in sun ga kawayen su ko madanni sun sa su wani ma'aikata ne sun sa kaya masu tsada ko wata shadda ko wani leshi ko wani kayan daki su ce sai sun yi su ci bashi
wannan mun yi yawa ma ni madankin lakwal ko madankin likita ko wani dan aiki na nake da bai taka karaya karya ba salar kina bai huce ba in dimka dan inuwa ka sikita daya a wata wata shekara ko an dalle shi na na shika takwas a'a nema nake yau in na tayi dakin tamar naga wannan kujeru wannan kaya manya manya dan salar kina bai kai ka ba sai in ce ma sai nayi hayya hinaki
bashi bala'i
bala'i mugun bala'i matama yanzu in zane ne za a dauko shi uniform dole ne sai kai to PCD lillahi wallahi mata muna cikin wani hali mata irin wannan ciyaciyan bashin da gani ga wani da sai na dar wanci kina aiki biki aiki ya kamata rayuwar ka kadiba in kadiba hannunmu ya tsotsuma ma Allah bai yi su daidai ba kuma bashi bala'i ne wanda Qur'ani ma yayi zancen shi abinda zai haka na kwakwance kabari baranta na rayuwa ta duniya ta dan lokaci
a bangaren addini kuwa bashi dai babbar musiba ce idan har baka yi kokari ka biya shi ba hakan yasa na tuntubi Ustaz Sali inda yayi mini bayanin dalla dalla ko menene bashi da kuma abin da ke cikin bashi
Sali Abubakar alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbi amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bashi wani abu ne wanda musulunci ta nade shi domin taimakon al'umma kamar yanzu ina da wata bukata ba ni da halin yin wannan bukatar sai in ramci wani abu ko kudi ko hatsi lokacin da na samu kuma sai in maida amma sai ya zamanto an sanya mishi kaida saboda sura ke akwai a cikin suratul baqara aya ke akwai wadda ta yi kowace aya tsawo wadda take magana ba sakan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamma faktubuhu wannan ayar ta hudu ka'idodi da dokoki da ya kamata a bi domin a karbi bashi abu na farko ni da zan karba in sani taimaka min ne zai shi mai bayarwa ya san taimaka ma dan uwan shi ne musulmi zai to saboda haka abinda ake bukata dai lokacin karba a rubuta to wani lokaci za a maido ba bashi in ce sai Allah ba na mada bida a'a wannan ya sa shari'ar musulunci ba ni bashi wata guda ko kwana 10 ko kwana 20 to sai a rubuta adadin kudin nawa ne ko kayan nawa ne sai a rubuta wani lokaci za ka maido sai a rubuta to wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala yake to ila ajalin musamma a sanya mishi wani lokaci na musamma faktubu to a rubuta ya ita kan rabiu kai wanda karba a baka ni wanda na bada in rike kenan kowa san kaida sana bashi musu kan bashi insha Allah
yanzu in aka duba bashi na yanzu musamman bangaren mata abin sai ka ga nan ka je ka dauki bashi can kin je kin dauki bashi biki biya wannan ba kin dauka biki biya wancan ba kin dauka ga kuma wannan lokaci da muke ciki
to kun ga ba zancan bashi ba hatta bangaren ibada Allah tabaraka wa ta'ala yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare ba sai dai abin da za ta iya masu mata a dai bashi bashin dai hotar da shari'a misali akwai abu na larura wanda dole ne a yi shi kamar yin za abinci wannan larura ne amma akwai wani abubuwa na alfahari ko kamar kayan daki misali ko a ce kin ga yar uwa ki tayi wata mota ki ma bari sai kin yi ko tayi wani inji bari ki ma sai kin yi kace kuma ki bashi kin ga ba larura bane ki motar nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafaha Allah wanda ya karbi dukiyar mutane a matsayin bashi da niyya mai kyau dan ya samu ya maida to wallahi Allah sai ya hore mishi ya maida wanda kuma ya dauki dukiyar mutane da mummunan niyya to Allah sai ya sanya da abin da ya karba da na sauran mutane kuma gaba daya halaka kenan gaba daya an rasa kuma nauyin yana kanka sai ka biya ranar tashin kiyama akwai wani abu mai ban mamaki watar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wani sahabi ya rasu sai manzo Allah ya aka ce mai sallah manzo Allah ya je kan gawar zai mai sallah sai ce ana bin shi bashi sai sahabi suka ce eh ana bin shi bashi sai annabi ya ce to wa zai biya bashin sai kowa ya shiru ya ƙara tambaya annabi wa zai biya bashin kowa ya shiru na uku ya ce wa zai biya bashin ba wanda ya ce kana sai annabi ya ce to sallu ala sahibikum ku yi ma abokin ku sallah ni bin mai sallah har annabi ya yi gaba sai wani sahabi Abu Dharr al-Ghifari ya ce manzo Allah bashin shi ya komo a kaina a shaida sai manzo Allah ya komo mai sallah kenan kun ga hadarin girman bashin ya kai manzo Allah ya so ya kima wanda ake bin shi bashi sallah
kenan dai akwai matsala mutun ya mutu da dimbin bashi akan shi
babbar matsala ma matsalar dake akwai abu na harko shi yasa manzo Allah yake so akwai wani sahabi yayi wasiya yace in dai na rasu kahin abin ne ni ayi kokarin sauke mini nauyin da yake kaina me nauyin da yake kanshi bashi shi yasa manzo Allah alayhi salatu wasallam yake kar dayan ku ya kwanta kahin gobe da sahe yayi kokarin rubuta wasiya ta bashi shika dake akwai ya yi kasan matashin sa saboda kuwa gobe an tashi Allah mai cikawa an ga bashi shikan da za su hana shiga gidan aljanna ko Allah zai kasa mishi gafara kenan matsalar bashi matsala ce wanda Allah ba zai iya maka gafara ba sai in waɗannan bayin Allah masu bashin sun yahe ko kuma an maida musu wannan dukiyar to kenan kondama mutum ya ma kansa kiyamul layl saboda haka dai bashi yana da hadari cikin rayuwa yana hana mutum shiga gidan aljanna yana hana mutum gafara Allah yana hana dan adam ya samu kwanciya kikkiawa a cikin kabarinsa
Allah ka sa mu dace. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama. A yau mun shirya muku yanda ake hada tukudi, tukudi na mata wanda yake da muhimmanci da kuma girma a wajen mata musamman ma mata na nan jamhuriyar Niger. Shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi, ake mishi hade-hade wanda suka hada da cuku, dabino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin ya mace. Kuma idan aka duba a nan jamhuriyar Niger duk gidan da kaje ana daka tukudi kowace mace in dai ɗan Niger ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukudi wanda suke mishi hade-hade daban-daban akasari kuma in aka yi amare ana hada musu tukudi akan daka musu tukudi wanda ake hada da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban haka kuma maza ma suna shan tukudi amma sai ku saurara yanda ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi kamar yadda malama Sare Mustafa dake nan da magaranta shaida mana
Assalamu alaikum nake Sare Mustafa anan da magaran anan zandar da magaran ba gunsha gindi
to malama Sare muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi
to kudi dai hatsi za asuruwa hatsi a gyara shi a nemi tukku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma tukudi muhimmancin shi yawa gare shi ya kike shi dari
kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci
tukunan aka shuruwa shi a gyara shi da na da aiki sare da shi ne ake azza kudi a daka adaka da hannu yanzu abu aka lalace ake rika a mashi amma duk da wannan mace ko gumba ta sha tahi ta zama hakan tukudi ba a ga mashi muhimmancin shi da yawa ne
inda ake daka shi
yanda ake daka shi a zo a daka kayan yaje shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi annannage cikku a gama a daka shi a tamshi a kirba shi
haka ne suna daka da hannu
wasu suna daka da hannu wasu kuma machine zasu kai rabi su niko su zo su kilbuta a gida
wanki hatsin
ake ana wanki shi rabi ake wankewa ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya
ba wanki
a rabi ba a wanki an dai ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka a hada kirbe shi ne su a yi wasu yanzu ya zama tun zamanin shin ya ake da kirba shi ake to kike muhimmancin ta kudi gaskiya
a ajin shan kirba
an an kirba shi a ajin shi ana gutsar ka dan kadan mace tana sha da matan da aiki san dai rana masu gidan kansu cinye
yanzu san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai hade hade da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu
eh zo suna sa kwakwa wani kuma yanzu ya zama to kuma madara ce ba a masa tattasai karam fa ne zaka sa rita ka ka madara wannan ta kunku din ta tofi
dai
ta ya kunku dai ta ruwa ka
kabrin
ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karam fa ne sai ka zo ka zazzage madara kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya shi yayi kuma dadi a yanzu yayi sauki kuma yayi dadi ina da kinsu
isa da biyo ba
wanda ake sarabi ne shi tare da ciku ake ga masu wannan da biyo da ciku eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake ga masu sai a gama shi a daka shi tare gaskiya kuma yanzu wanda biyo ma da ba ake daka shi cikun daban in ka dama ta kudin kuma kamar zaka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba ai
wanda ake sa kuma buluban
a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne shi ma daban ne tunda duka ana shi shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban kai ni kai shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsin ka ka tsoyi ko buluban da kike kamar
shi sai ake tsakura ma
a hatsi ake tsakura ma da daka a dafa shi daban
a dafa da ruwa
a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko asalala shi sai a gama shi muli gare kamar kan bacin muli jawaki ne ake yi kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da kike da cikun ka da sukarin ka da komi duka ai shi cikin
a hada da
hada da aka nuko da garin da aka nuko sai a gama duka a murje haka nan ne take ji inda ta kudi yake ciki
kuma akwai wanda suke da muli
eh kuma ne muli a shi shuruwa shine ake daban shi kuma abinda aka nuko ayi da baki da muli kuma sai a kirba kuma inda muli aka shuruwa shi na rakan hannu shi da muli ake sha kudewa kuma sai a daka a daka shi da kwaka yake dan koshi ai na muli bai da kowa ma amma ai yayi kowa ne dadi to rishin muli ne duka yake haka nan yanzu ko ba haka ba
to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha
ah mutsala ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki tukudi take dama ta sha ta koshi amma ziyara yanzu kinga ai ba sai shin tukudi wata in kin ce mata tukudi ma ba ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Niger nan da magaran dai ba a wasa tukudi a kasa ta ne shan tukudi anan da magaran ba a wasa a nan duniya
duka ma matan Niger
amma matan Niger gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya aije mata shi ma hayyasha tunda tukudi muhimmancin shi yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana kara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai da kin san manuwa ko ba haka ba ba suna fayyace duka ba
kana san mace kamar menene bambancin matar da take shan tukudi da wanda bata sha
ba dai bane ba tsarin sa ba dai ko ban nono suke ba dai bane kenan yanda take ban nono dan tana samun ruwan nono haka take samun biyan bukata gaskiya tukudi da bane
tukudi kamar wai a wajen namiji ma haka
amma akwai biyan bukata gaskiya
karkwarai wajen miji ma kamar ana san mai shan tukudi
a da wanda take shan tukudi da bata sha ba dai bane ba matan kirki tukudi take sha kuma anan Niger gaskiya yana gyara mace sosai yana yasa ta walƙiye jiki kuma yana kara mace sosai yanda ya kamata ba ba dai bane yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan tukudi da mai shan tukudi dakin sa ba dai bane ba dai bane ba san ma ba dai bane
shi yasa na ga matan mu na Niger sosai babu wanda bata shan tukudi kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsin na tukudi
sai a tara ma mace buhu na tukudi ne wata mace ba ta shan tukudi wata bata iya barci ma bata shan horo ba wallahi bata iya barci
mace ba horo
a banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza tunda dai mu yanzu nan ko yarin yanzu akai ta sai an ga mata tukudi akai ta gidan mijinta sai an daka mata tukudi ta tsaye da shi ko ina ne wannan haka nan ne in je mudi anan Niger bai mun ba mu tukudi muhimmanci duk gidan da kika je Hajiya Tamar kai samu tukudi duk gidan da kika ta amsa miki horo ko ina haka ne mu Niger gaskiya ba dai bane ba matan Niger sun gyara jikin su ne yasa ake zargon gari a zo a ran mutanen Niger ai saboda muhimmancin daraja ba dai ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun ja da kansu inda ya kamata ban san a dashi da kayan daka magunguna to kike abin da yake
kamar su kayan daka menene wasu ganyayyaki ne
wasu ne babu abin da babu akwai tuggo akwai tahultas akwai mananna babu abin da babu dai a ciki duk akwai kayan da kike so ah mai masu suke ƙara mata suna ƙara da masu daban ma a sha suna ƙara mata ban san kuma an gama da su suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah dai ya taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi
so a gaida Tamar Abari masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Tamar Abari da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya I'm gonna make you mine.